الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 11 ga watan al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga sabon littafi mai suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Ma'ruf ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata na'am
ina fatan duniya ina yi ya fi yamu kamar zai shiga gurin da ake
wai tambayar dan uwa shine idan kana tsoron za a fitince ka a cikin addinin ka kana iya fadda sau ma'ana ka canza wata sifa taka daga cikin sifofin musulmi kamar aske gini warai idan ka ji tsoron za a fitince ka a cikin addininka kamar yanda a irin wannan lokaci ake farauta musulmi duk inda yake yanda ake farauta zuwa domin su makiyan Allah kamar yanda suka yi gangami suka fada da su da wutsiyarsu waɗanda aka daudata ƙwaƙwalwarsu ba a cewa aka wanki domin wankewa tsafta ne aka daudada ƙwaƙwalwarsu aka sanya musu fikirar cewa babu wani dan ta'adda a ban ƙasa yau sama da musulmi duk wani rashin kwanciyar hankali da duk wani hayaniya ba komai ya kawo ta illa musulunci da musulmi don haka idan zaka tafi wurin da kake tsammanin cewa za a tsangwame ka kuma da addinin ka a fitine ka to kana iya rikida ka canza sifar ka ta musulmi ka sanya sifa irin tasu an gane ku wannan ana kiran shi kenan at-tuqya kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa lahu min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ويهذبكم الله نفسه والى الله المصير ubangiji ta'ala yake cewa baya halatta mu'minai su mai da kafirai su ne masoya an gane ku su bar ƴan uwansu mu'minai su kama kafirai ubangiji ta'ala yace baya halatta la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin la anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala cewa mu'minai kada su watsar da ƴan uwansu mu'minai su riki kafirai cewa su ne masoya ubangiji ta'ala yace wa man yafa'al dhalika falaysa lahu min allahi fi shay'in duk wanda ya saki dan uwansa mumini ya kama kafiri ya maida shi matsayin masoyinsa, to ba shi da bai zamanto komai a wajen Allah, ma'ana ba shi da wata kima, ba shi da wata daraja a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin Allah ya faɗa mana wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, sai yace illa an tattaku minhum tuqa, yace sai dai idan za ku yi kokarin wato shine neman kare kawunan ku game da su saboda fitina, to anan ba laifi musulmi yakan iya wato dan lilliga kansa ya fadda sau dan kada a gane matsayin shi a musguna masa a fitince shi a cikin addinin shi. Wanda kar mu manta bayanin ya gabata a cikin darasin mu na Nawaqidul Islam, wanda akwai lokacin da in fitina ta yi fitina, idan aka ringa azabtar da mumini za a halakar da shi, aka nemi cewa dole sai yayi kalima ta kafirci ko a gama da shi. To akwai sharuɗa guda biyu. Sharadi na farko ya zamanto zuciyarsa tana cike da imani, an gane ku. Sharadi na biyu ya zamanto ya ji tsoron halaka a karan kansa, za a halakar da shi idan bai furta wannan kalima ta kafirci. To a wannan lokaci yakan iya yin wannan kalima ta kafirci. Shine wanda ayar ta sauka a sababinsa shine Ammar ibn Yasir, Allah ya ikara masa yadda Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce da Ubangijinsa bayan imanin da ya yi, to kafircinsa ya tabbata. Ubangiji ta'ala ya ce illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasa shi, aka tursasa shi akan fada ta kafirci ko aiki wanda yake na kafirci, in bai yi ba za a halakar da shi. Ubangiji ta'ala ya ce wannan ban da shi, amma sharadi wa qalbuhu mutma'innun bil iman, zuciyarsa ta zamanto tana nutsa da imani. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Ammar yayi kalima ta kafirci hankalinsa ya tashi ya rasa gun zama, ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sai yake tambayar shi, yaya kaji zuciyarka a lokacin da ka furta wannan kalima? Yace wallahi zuciyata tana cike da imani. Manzo Allah yace masa to ko gobe suka nemi kai kai kana nan akan imaninka wanda Allah ya azurta ka da shi. Dan haka irin su aski gemu, irin su sakin wando kenan, a lokacin da kake tsoron za a fitince ka, an gane ku. To a irin wannan lokaci kana iya dan badda sau, amma sharadi ka tabbatar da cewa za a fitince ka. Ba haka ba kawai mutum ya zamanto matsoraci ka ki bayyanar da abin da yake karantarwa ta addini dan jin kunyar wasu da tsoransu, ba su yadda za su kulla maka. Allah da man Ubangiji ta'ala shi ya fi dacewa ka ji tsoransa, ko mu ce ya zamanto wajibi ka tsorace shi, kamar yadda yake fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kamar yadda ya faɗa wa iyaya farhabu, ni Ubangijinku ku tsorace ni, kada ku tsoraci kowa. Na'am. Wai kamar misali masu son tafiya kasashen Turai suna aske gemus. Warai kasashen Turai kasa ce wadda take ta fitina, kasashe ne waɗanda suke na fitina. Kuma a fi sabilillahi mafi yawa jama'a ta musulmi, haya wasu sun maida kasashen Turai su ne garuruwa waɗanda suke na wayewa na samun ci gaba. Mutumin da ya je kasashen Turai a wajen waɗanda rayuwar duniya suka zaba ya fi wanda ya tafi Makka da Madina. Su irin bulaguro zuwa ƙasashen kafirai kamar yadda malamai suka faɗa bai dacewa ga musulmi, sai da larura. Larura in ma ya kasance baka da lafiya, babu likitar da za a maka magani illa irin likitotin, to anan ba laifi mutum yakan iya zuwa. Ko kuma ya zamanto karatu ne za ka je ka koyo wani ilimi, ilimin da ba ku da shi a garin ku na musulmi, to wannan ba laifi bane ka je ka koyi wannan ilimi ka zo. Ko kuma ya zamanto dan kasuwa ne za ka tafi sare-saren kaya, to wannan shi ma ba laifi. ko ya zaman to ma da mi ne wanda yake da'iya zaka tafi domin kira zuwa ga addinin Allah amma dan haka kawai yawon bude ido da shakatawa kace kasashen turai zaka wannan baya halatta kada bujuro kanka ne zuwa ga halaka domin garuruwa ne wanda ayyuka na alfasha saban Allah abu ne wanda yake yayi katutu yayi kanta gashi nan a fili kuma baka isa baka bayyana da addininka domin kasa ce ta kafirci to menene zaka je kai da ita wanda Allah ya wajabta ma duk musulmin da yin sulunta a tsake tsakin kafirai ya zamanto baya samun damar da zai bayyana da addinin shi ubangiji ta'ala ya wajabta masa hijira dole ya kaurace ya koma kasar musulmi inda zai walala ya saki ya gudanar da addinin shi kamar yanda ya dace har ma kasancewar musulmin da bayan musuluntarsa ya ci gaba da zama a kasar kafirai inda baya iya gudanar da addininsa to wannan yana daga cikin abin da ke zubar da aikin sa wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana daga cikin muhibidatul a'mal abubuwan da suke zubar da aikin ka dan haka in irin waɗannan larururi sun kai ka ba laifi bane kana iya aske gemunka dan kada a tsangwame ka ka je ka salamu alaikum na'am wai wanda yake kafiri ana iya bashi sadaka ko kyauta sadaka ana iya bashi amma in ta neman lada ce amma in sadaka ce ta wajibi zakka bai ya halatta a ba kafiri an gane ko domin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda wanda hadisin yana cikin sahihai yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tura Mu'az zuwa birnin Yaman a matsayin sa na da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah kuma shine alƙali kuma shine malamin su wanda zai karantar da su addini manzon Allah ya ce masa lalle kai Mu'az zaka je ka samu wasu mutane zaka je ka samu wasu jama'a mazawwa littafi ma'ana wanda an ba manzannin su littafi kafin manzanku sune kenan al-yahudu wan nasara kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadakar da shi cewa ya shirya da shirin sa ya san irin jama'ar da zai tinkara kenan dole yayi guzuri wanda yake na ilimi to manzo Allah sai ya masa guzuri yace farkon abinda zaka kiraye su ita ce kalima ta shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzo Allah yace masa idan sun amsa maka zuwa wannan kalima sun yadda sun amince manzo Allah yace to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare idan sun karba sun amince manzo Allah yace to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka me ake nihi da sadaka ana ita ce zakka a cikin dukiyoyinsu manzo Allah yace wannan sadaka za a karbe ta daga hannun mawadatansu tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim manzo Allah yace za a karba daga hannun mawadatansu a mayar da ita zuwa talakawansu anan ala fuqara'ihim wasu malamai suka ce talakawan su mawadatan kenan wanda suke rayuwa da su suke faduwa suke tashi akan haka wasu malamai suka ce baya halatta daga garin da zakka ta zama wajibi ka kwashe ta ka kai ta kauyen ku dole talakawan da kake zaune da su anan su ne suka cancanta ka ba su zakkar ka to tare da cewa mafi yawan malamai kamar yanda ya gabata a darasin mu na Bukhari wanda shi kanshi al-Imam al-Bukhari akan haka yake wato raddu ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimi talakawan musulmi su ne ake bukata kaga dan haka malamai suka ce nan sharadi ne wanda ke nuna cewa ita zakka ba ta halatta a ba kafiri dole sai wanda yake musulmi amma in sadaka ce ta neman lada akan iya bashi musamman kuma kyauta akan iya masa domin wannan kyauta lallashi ne zai iya kai shi zuwa ga musulunta wanda karin manta bayani ya gabata tun a darasin mu na umdatul ahkam lokacin da muke cikin babu zakka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya raba ganima ta yakin Hunayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu shugabanni daga cikin kabilun Larabawa irin su Uyayna ibn Hisn al-Fazari da irin su Zaid al-Khair da Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka kirgura umma dari, manzo Allah ya mika masa yace naka ne. Manzo Allah ya ce a ƙara kirgo masa dari, aka kirgo dari ta daban, manzo Allah ya hada masa sun zama 200. Manzo Allah ya sanya yace a ƙaro wata dari, sai da manzo Allah ya bashi raƙumi 300 a ranna. Da kan shi ya ringa rantsuwa yake cewa wallahi da a duran ƙasa bani da makiyi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace amma a yau yace wallahi bani da wani masoyi sama da shi. Kaga wannan kafin ya musulunta ne manzon Allah ya masa wannan kyauta. Haka idan ka dauka akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi garken dabobi dawa guda wanda yake tsakanin duwatsu, garke babban garke manzo Allah ya gangama ya gama gaba ɗaya yace ya bashi, ya koma cikin jama'ar sa yana shela yana cewa ya qaumu aslimu fa inna muhammadan yu'di ata'a man la yakhsha al-faqr aw kama qala. Shine yace ya ku jama'ata, yace ku musulunta, yace ga Muhammad yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci. To dan haka yi ma kafiri kyauta, wannan salo ne daga cikin salo wanda yake na kira zuwa ga addinin Allah. Dan haka Ubangiji ta'ala ya sanya daga cikin fuskoki guda takwas, ko mu ce dangogi guda takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su, daga ciki akwai al-mu'allafatu qulubuhum, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. الشاهد والمؤلفة قلوبهم ودن سكي أبن لله سر مزكاتا ودن أكي لله سر مزكاتا سنوي نيه لأوك نوي نفركو كافران دا أكي قدينس مسلنتا توانا سيادة ونكسولة جكين دوكي رزكا أباس. An gane ku, saboda ita zuciya an cudanya ta akan san wanda yake kyautata mata. Duk mutumin da kake masa alkhairi kake masa kyauta, to ko makiyinka ne, to za a wayi gari ya koma masoyinka. Kenan waɗanda ake kwadayin su musulunta, wannan akan iya dau wani kaso daga cikin dukiyar zakka a basu. Na biyu, waɗanda sun musulunta amma ba su samu nutsuwa ba a cikin musulunci, wannan suma sai a ware wani kaso ne tsoka daga cikin dukiyar zakka a basu, irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa ba su Uyayna ibn Hisn al-Fazari, wanda sun musulunta, to amma manzo Allah sai ya ringa daukan kaso daga cikin dukiyar zakka yana ba su ba dan komai ba, dan su ƙara nutsuwa. Kashi na uku su ne kafiran da ake jin tsoron fitinar su kada su fada ma musulmi, to suma wannan akan iya daukan wani abu daga cikin dukiyar zakka a basu domin a dakushe sharrin su da muguntar su. Kenan in kafiri ne, hanyar da za a bashi daga cikin dukiyar zakka sai illallashin shi ne za a yi, amma sadaka wannan ta tadawi ba laifi akan iya dauka a bashi, kyauta akan iya masa. Yake cewa
alan game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mustaqi da Allah zai yi shi, shi lafazin Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah sabbi sai kiri shi zai yarda tsakanin wannan da fara.
Wai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya mai salati daya Allah zai masa goma. Idan kace Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, misali ko Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, shin zai iya shiga? Kwarai zai iya shiga, amma abin da yafi dacewa kai salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hausawa muke fada waka a bakin mai ita tafi dadi. Ubangiji ta'ala ya umarce mu da nasi na Alkur'ani cewa shi da mala'ikunsa suna yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, sai yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ku mu'minai ku yi masa salati da sallama, wato an gane ku ku yi masa salati da sallama. Allah ya umarce mu to salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yanda malamai suka faɗa al'amari ne wanda yake tawkifi, wanda dole ne sai an samu kenan dalili ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayi masa salati, wanda kasancewar wato majalisi na a wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wannan majalisi, sai wani sahabi ya tambaye shi yace ya rasulullahi, Allah ya umarce mu a cikin Alkur'ani cewa mu yi maka salati da sallama, sallama dai mun san yanda muke maka, mun san yanda Allah ya karantar da mu, to yaya za mu yi maka salati? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunkuya kansa, sahabin yake cewa wallahi abin sai ya girmama gare mu, muka yi burin cewa ina ma bai masa tambaya ba, ma'ana abin ya girmama a kai shi, zuwa can jimawa manzon Allah sai ya daga kansa sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Manzon Allah ya ce haka za ku mun salati, wanda siga wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, akwai siga a kadan ta kai kusan siga 7, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan sigogi gaba daya a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi, wanda dan bambanci ne ake samu takaitacce tsakanin daga wannan siga zuwa wannan siga. To dan haka kasancewar da salatin da wani ya zo da shi, da wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba ɗaya suke ba, wa shattana ma baina surayya wa sara, an gane ko hanyar jirgi ta sha bamban da ta mota, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga bakinsa shine original wanda ya kamata musulmi ya zaba, ko da kana ganin akwai wani lafazi can daban kana iya yi, to ka dau lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sanin hanya ya fi sauko. Manzon Allah shi Allah ya turo ta kanas domin ya koya mana ibada, yi masa salati ibada ce, bai bar mu karazi ba sai da ya nuna mana yanda za mu yi salati. Darasi da ya gabata a takaice mun yi bayani akan tarjamar wato mawallafin littafin shine kenan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn al-Khidir ibn Muhammad ibn al-Khidir ibn Ali ibn Abdullah al-Ma'ruf ibn Taymiyyah al-Harrani, wanda bayani ya gabata takaitacce akan abin da ya shafi tarjuman malam, mun yi bayani akan gaba 12. Gaba ta farko muka yi bayani game da dangantarsa da ranar aihuwarsa, wanda mun yi bayanin an haifi malam a ranar Litinin 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 661 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin da ake kiran shi Harran. Harran birni ne daga cikin biranen Sham, yana cikin Suriya a yau kenan. Sannan muka yi bayani dangane da wato danginsa, wanda usraƙin malam wato jama'a ce wadda sun ta suke da asali, kuma waɗanda sanannu ne a wannan birni dangane da abin da ya shafi ilimin addini, wanda mun yi bayanin cewa malam yayi karatu a wajen mahaifinsa, an gane ku, yayi karatu a wajen mahaifinsa shine Shihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim, da shi da dan uwansa Abu Muhammad farko a wajen mahaifinsu suka yi karatu, malam har majalisin al-Imam an-Nawawi an kai shi ya zauna yayi karatu haka na wurin su Ibn Daqiqil Ayd. To dan haka wato bi'a da usra suna da tasiri dangane da wato tarbiyyar da galibi dan da ya fito daga cikin gidan malamai, to kallani zaka gani bai zama malam ba, saboda su usra waɗanda suka gaji ilimi banda harka ta ilimi ba su da wani aiki, yaran su kenan akan wannan ake tasu. Haka kasancewar ita bi'a in ka zauna a cikin jama'a wanda ga abinda suka sa gaba, to insha Allah ta'ala irin wannan ɗabi'u da halaye da suka tashi a kansu mutum galibi mutum yake tashi, kamar yadda Hausawa suke cewa abokin mai kanwa baya rasa rubuce. Sannan abu na uku muka yi bayani akan dangane da malamansa, wanda malaman da malam ya yi karatu a wajensu, ya ji karatu daga wajensu, kamar yadda almajirinsa Ibnu Abdulhadi al-Maqdisi Allah ya ji kansa yake cewa wa shuyukhu alladhina sami'a minhum aktharu min 100 shaykh, malaman da ya ji karatu a wajensu sun haura akan malami 200, sama da malami 200 malam ya ji karatu a wajensu, wanda mun zano malumma guda uku waɗanda suke shahararru daga cikin malamansa wanda bayani ya gabata akan haka. Sannan al'amari na hudu wanda muka yi bayani akan sa sune almajiransa, wanda makarantar da malam ya gada daga wajen mahaifinsa Abul Mahasin Shihabuddin wato Abdul Halim, makaranta ce wadda ta yayi dalibai waɗanda sun wuce lissafi, wanda kuma kowane ɗaya daga cikinsu ya zama jigo daga cikin manya-manyan malamai na addini, wanda daga cikin manya-manyan almajiransa wanda mun yi bayani akwai irin su Shamsuddin Ibnu Abdulhadi wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 744, akwai Shamsuddin Az-Zahabi, an gane ko al-Imam Az-Zahabi, wanda shi ma jigo ne daga cikin malamai waɗanda suke na hadisi, wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 748. Sannan akwai Shamsuddin Ibnu al-Qayyim, Allah ya ji kansa, wanda shi ma bayani ya gabata. Sannan akwai Shamsuddin Ibnu al-Muflih, akwai kuma sannan Imaduddin Ibnu Kathir, wannan duka mun yi bayani akan su, wannan su ne shahararrun ɗalibai daga cikin ɗaliban malam. Sannan muka yi bayani akan mazhabinsa, ainihin mazhabin da malam yake kai shi ne mazhabin Hanabila na al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, amma da tafiya ta yi tafiya kamar yanda al-Imam Zahabi yake cewa walahu la'ana iddatu sinin la yufti bi madhhabin muayyan bal bima qama ad-dalilu alayhi inda malam yace yau da shekaru, in ji al-Imam Zahabi yace malam bai ya bada fatawa dangane da wani mazhabi, yace ga abinda mazhabi kaza ya faɗa, malam in zai bada fatawa yana bada fatawa ne da abinda dalili ya tabbata a gonsa kawai, abinda ke akwai nassi na al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan al'amari na shida muka yi bayani dangane da aqidarsa, wanda aqidarsa aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa, wanda kuma shi da kanshi ya bayyana aqidar shi lokacin da aka yi masa tambaya, wanda mun karanto wasu yan baitittuka wanda lamiyarsa ce wanda yayi, wanda da taimakon Allah mun taba sauke wannan littafi kafin mu dawo nan kofar gidan muna karatu. Sannan al'amari na bakwai wanda muka yi bayani a kansa, akwai wannan shi ne abinda ya shafi littattafansa, littattafan da malam ya wallafa, wanda al-Imam Zahabi yake cewa na tattara littattafan da malami na Sheikhul Islam Taqiyuddin Abil Abbas Ahmad Ibn Taymiyya, littattafan da ya wallafa ya ce fa wajadtuhu alf musannaf, sai na samu littafi 2000, yace thumma ra'aytu lahu ayban musannafatin ukhra, yace bayan wani lokaci kuma sai naga wasu littattafai wanda suke na daban, kenan abin ya ma wuce da safi na da kididdiga ta, malam ya wallafa littattafai masu yawa. Don haka Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa littafi ya wallafa na musamman, abinda littafin ya kunsa sunayen littattafan da malaminsa Ibnu Taymiyya ya wallafa, kadai littafin abinda ya kunsa ba sunayen littattafan da malamin yi, wanda kuma littafin an haƙƙaƙa shi an buga shi a yau ma akwai shi, sunan littafin Asma'u Mu'allafat Ibn Taymiyya, Asma'u Mu'allafat Ibn Taymiyya. Sannan abu wanda yake na takwas mun yi bayani dangane da sifofinsa na halitta da na ɗabi'a, an gane ku, sifofinsa wanda yake na halitta da na ɗabi'a, wanda su ma duka bayani ya gabata, malam dai tsaka tsakiya ne, shi ba dogo bane shi ba gajere bane, sannan yana da fadin tsakanin kafadunsa, sannan kasancewar kuma malam yana da gashin kansa ya zubo zuwa, wato shine kunnansa, gashin wannan fatar kunnansa, sannan kuma kasancewar malam shi launin fatar sa fari kan ne, sannan dangane da halaye da dabi'u, wannan su ma duka bayani ya gabata, malam ya tashi akan dabi'u waɗanda suke na ƙwarai. An gane ko halaye wanda ba shi ba ya ringa kokarin koya ma kanshi, a dabi'u ne wanda Allah ya halicce shi da su. Gashi dai sadauki ne, ba gudu ba ja da baya, wanda bayanin ya gabata irin jarumtar da malam yayi a fagen daga lokacin da suka ringa jihadi a lokacin yaki na tatar. Sannan kuma malam ga kyamar duniya, baya rataye zuciyarsa dangane da wani abu wanda yake na tarkacen duniya, don haka su da yawa malam yakan bar abinda Allah ya halitta masa ya kaurace masa don tsoron kada ya auka kansa cikin haram. Sannan abu na tara shine muka yi bayani akan jihadin da malam ya yi, wanda malam ya yi jihadi wanda yake na a zo a gani. Farkon jihadinsa a shekara ta 702 a yakin da ake kiran shi Waqi'atu Shikhab, sannan kuma akwai yaki da suka yi wanda ake kiran shi Marjus Suffar. To anan ma malam ya nuna jarumta, wanda anan malam ya shiga wurin wato sarki na Tatar wanda ake kiran shi Qazan. Malam ya tattauna da shi, malam ya fito fili ya faɗa masa gaskiya, ya masa kashedi, ya masa barazana, wanda har jama'ar da suke halarci anan sai da suka ringa makyarkyata, suka ringa mamaki dangane da jur'a ta malam, ma'ana jarumta shi da ruwan gaba, waye sai shigo wajen wannan sarki balantana ya faɗa masa maganganu, ya faɗa masa gaskiya. Kuma da lokacin da sarkin Masar yayi niyyar zai meka kasar Masar ga sojojin Tatar, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tura masa sakon kashedi da barazana kada ya sake ya meka wannan gari. Sannan abu na goma shine yaban da malamai suka masa, wanda mun zana yabon ɗaya bin ɗaya, wato sama da malami goma, wanda wato akwai malamin da ake kiran shi Ibn Nasiruddin ad-Dimashqi, shine ya wallafa littafi mai suna Ar-Raddul Wafir, wanda malam yana maida martani akan waɗanda suka ma Sheikhul Islam kage, suka jingina masa abinda kubutacce ne game da shi. To a cikin littafin yake cewa, wato yake cewa laqad athna ala Sheikhul Islam a'da'uhu wa aqranuhu qabla asdiqa'ihi wa talamizati, yace makiyan Sheikhul Islam da sa'anninsa kafin abokansa da almajiransa su suka fara yin yabo a kan shi, wanda mun yi bayani cewa yabo ya fito daga bakin maki shi yafi kima yafi martaba. Da a ce masoyinka ya yabe ka, to gara a ce makiyinka ya yabe ka. To shine yake cewa sai da na kirga sama da malami 80 waɗanda suka tara zamani da shi, kowane ɗaya daga ciki sai da ya zuba yabo a kansa. Wanda don mun dan yi ishara zuwa ga yaban da malamai suka masa, wanda akwai yaban da Shamsuddin Az-Zahabi a cikin littafin sa Siru A'lamin Nubala yake cewa huwa akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'uti, yace wallahi Sheikhul Islam matsayinsa, yake cewa wallahi matsayinsa ya wuce a ce kwatankwaci na shine zai yi bayani dangane da sifofinsa da halayensa. Yace huwa akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'uti, yace matsayinsa ya wuce a ce kamar ni karamin almajiri zan yi bayani in ce ga halayensa da dabi'unsa, ga iliminsa, ga yayi kaza da kaza yayi. Yace falahu liftu bainar rukni wal maqam, yace wallahi da za a tseda ni tsakanin Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim, a sanya ni rantsuwa a ce in rantse da Allah. Shin na taba ganin wani malami kamar Ibn Taymiyyah? Yace wallahi la halaftu inni ma ra'aytu bi ayni misla, yace wallahi zan rantse da Allah cewa da idona ban taba ganin malami kwatankwacin sa. Yace wala wallahi ma ra'ahu wa misla nafsihi fil ilm, yace wallahi ko shi malam kin sai dai in kaskanta kai, amma shi kanshi bai taba ganin kwatancin sa a wajen ilimi. Sannan abu na 11 shine muka yi bayani dangane da kagen ƙarya da aka masa. wanda mun yi bayanin kagen kari yadda Ibn Battuta wato ya masa, wanda shi Ibn Battuta wani ne wanda ya zagaye duniya, ya ringa yawuce yawuce yana shiga garuruwa yana hakaito dukkan abubuwan da idanunsa suka gane masa da do abubuwa na labarai. To dan haka shi a cikin labaransa akwai karyace karyace masu yawa, yana daga cikin karyace karyacensa karyar da ya kantara ya lika ma Sheikhul Islam, wanda yake cewa nayi sallah a rana Alhamis 9 ga watan wannan Ramadan shekara ta wato 726 wato a birnin Dimashq ta Sham. Shi ne anan yake cewa bayan an gama sallah, sannan yake cewa ranar Juma'a kuma sai na halarci masallaci na Juma'a, Sheikhul Islam ya tashi yana bayani, sai bayanin cewa wai Allah yana saukowa zuwa ga al'arshinsa irin yanda shi yake sauka daga kan minbari, wai sai ya taka ya sauko daga matattakaran minbari. Shi ne yace a lokacin nan akwai wani malami daga cikin malaman Malikiya wanda ake kiran shi Ibn Zahra, wato sai ya masa mu'arada ya fito masa akan cewa abin da yayi bai dace ba. To a lokacin nan gama garin jama'a suka taso suka ringa dukan wannan malamin da ya fito na fito da shi da takalma da menene, sai da suka kai shi kasa. To wannan kamar yanda daman tarihi shi yake bayyana menene hakikanin gaskiya. A shekarar da yake cewa ya je ya shiga 9 ga watan, wato ya shiga wannan kin 9 ga watan Ramadan, shi kuma malam tun 9 ga watan Sha'ban a wannan shekara malam yana gidan kasu, kuma gidan kasan da malam ya shiga bai fito ba sai mutuwa. Shi kuma yace wai ya hadu da shi a masallacin Juma'a, shin minbarin aka dauka aka kai gidan kasu ko mene ne? To dan haka karyace karyacen da aka masa aka jingina masa, wanda hatta a yau akwai masu yankin ƙarya su jingina masa, har ma yawwa sai abu na ƙarshe kenan shine jarrabawa wadda malam ya hadu da ita, wanda malam ya hadu da wato jarrabawa kala kala, wanda kaso ɗina bin da malam ya yi kaso kusan 3-4 a kama shi a kai shi a sanya shi kurkuku, in ya ɗau wani tsawon lokaci a fito da shi ba don komai ba, ko saboda ya bayyana aqidar ahlus sunna wal jama'a, domin a wannan lokaci ne wanda yan bid'a su suke faɗa a shi. To malam ya fito fili ya ringa bayyana micece aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. To akan wannan malam ya hadu da jarrabawa, wannan ko sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da annabawa da manzanni da mabiyansu. Jarrabawa sai sun hadu da ita, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دفدس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون an gane ko. To dan haka duk wanda ya tsaya tsayin daka dangane da fadar gaskiya, to ya tabbata cewa akwai jarabawa akwai mukiya waɗanda za su haro masa. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftaru da fadarsa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin. To haka malam ya ringa haduwa da jarrabawa, wanda dai a karshe Allah ya karbi rayuwarsa a cikin kurkuku a shekara ta 728 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma malam ya gama rayuwarsa gaba daya banda kira zuwa ga addinin Allah da jihadi a fitafagen daga a fafata da makiyan Allah da karantar da al'umma hukuncen addini da bada fatawa ga wanda ya nemi a bashi fatawa ta addini da wallafa littattafai da tattaunawa da yan bid'a da ba manhajin salafus salih kariya shine aikin da malam ya sa gaba. Malam har ya gama rayuwarsa walam ya tazawwaj, bai taba yin aure ba, walam ya tasarra, kuma bai taba rubun kuyanga har ya hadu da Ubangiji subhanahu wataala. Kuma Allah ya karbi rayuwarsa dukiya bai bar komai ba, duk abin da malam ya nema ya samu, dan karkafa yanci cewa ba shi da sana'a, yana da sana'a, amma duk abin da ya samu na dukiya yana sarrafa shi ne zuwa daukaka addinin Allah, yana kyauta da shi. Ya abinda zamu faɗa, Allah ya sakauta masa da gidan aljanna akan gudunmuwar da ya kawo domin daukakar addinin musulunci. Kenan muqaddimar mu ta biyu a yau ita ce abin da ya shafi shi littafin da muke son mu karanta daga cikin littattafan malam kenan al-aqidatul wasiya, wanda bayanin mu zai kasance yana da gaba hudu. Gaba ta farko shine sunan wannan littafi da sababin abin da ya sanya aka sa masa sunan. Abu na biyu sababin da ya kai malam zuwa rubuta wannan littafi, kuma a yaushe ne aka rubuta littafin. Gaba ta uku shine muhimmancin wannan littafi da kuma hanyar da malam ya bi game da wallafa shi. Gaba ta hudu shine bayani game da sharhin wannan littafi da kuma yanda malamai suka ringa kokari suka ringa kula da wannan littafi a wajen karantar da al'umma. Gaba ta farko dangane da abin da ya shafi sunan littafin da sababin ambaton shi da wannan suna. Littafin a takaice yana da sunaye guda biyu. Suna na farko shine al-aqidatul wasiya, al-aqidatul wasiya. Suna na biyu shine i'tiqadu bi firqati najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'a. An gane ko? Kin ma kace al-aqidatul wasiya ka huta, ko kuma kace i'tiqadu bi firqati najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'a. Shi wannan suna na farko da aka ambaci littafin da cewa al-aqidatul wasiya, wannan an kalli bangare wanda yake na dangantar littafin, an jingina shi ne zuwa wani birni daga cikin birane wanda ake kiran shi Wasi, wanda shi wannan birni shine birnin wato wanda ya tambayi malam ya wallafa masa wannan littafi, wanda zamu iske dabi'ar malam da al'adarsa. Ba haka ba kawai malam yake wallafa littafi, galibi da tattafan da ya wallafa kawai tambaya ce ake masa ko a nemi fatawa. Takanas mutumin da yake neman gaskiya zai zo ya iske malam ya ce ina buƙatar a wallafa min littafi kaza a bangare kaza. To wanda ya tambayi malam ya wallafa masa wannan littafi al-aqidatul wasiya ɗaya ne daga cikin alƙalan birnin Wasi, wanda ana kiransa da sunan Radiyuddin Al-Wasidi, alkali ne daga cikin alkalan birnin Wasida. Wasid shi ya zo yana ce ma malam, ya roki malam cewa da Allah ya wallafa masa littafi na aqida wanda zai zame masa ginshiki ya jinginu zuwa gare shi shi da iyalinsa. Kawai a wallafa masa littafin ya je ya karanci wannan littafi, ya karantar da iyalinsa su samu aqida, aqida tacicciya, aqidar magabatan ƙurai. Malam ya nemi cewa da Allah ya rangwamta masa ya yafe masa, ba zai iya bari, amma shi wannan alƙali yana ce malam ya ga bad dama, kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Malam sai ya wallafa masa wannan littafi. Dan haka kuma a cikin munazara da malam suka yi da abokan gabarsa a tattaunawarsa da yi, lokacin da aka samu labarin cewa ya wallafa wannan littafin, malam ya tura almajirinsa ya ce aje gida a ɗauko masa wannan littafi. Shi ne yake cewa sai aka zo min da littafi na al-aqidatul wasiya. Kaga a nan a cikin tattaunawar da malam ya shi kanshi ya kirayi littafin da wannan suna al-aqidatul wasiya. To shi garin da aka jingina ta zuwa gare shi mai suna Wasif, garuruwa kusan bakwai ke akwai daga cikin garuruwa na Larabawa masu wannan suna wanda ake kiran su Wasif. Amma birnin da ake nufi a nan shine Wasidul Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. An gane ko? Birni ne wanda Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi ya gina shi, lokacin da ya zamanto kamar shine gwamna na a wannan lokaci nasa a wannan yanki. To shi yayi kokarin gina wannan birni. dangane da gina wannan birni ya kashe dukiya mai yawa. Dukiyar da ya kashe, malamai suka ce ta kai gwalgwadon kudin haraji na shekara 5, wato na kasar Iraki. An gane ko? Idan aka ce haraji, kada ka yi tsammanin irin haraji wanda muke biya a yau, duk da cewa a maraya dai ba a biya, sai dai a kauye. Me yasa? Saboda ƴan maraya suna da wayewa, ba su gaba amfanin da ake musu da shi, kudin da ake kiran shi kudin shara, wanda in an harhada wannan kudade da shi da ake tsaftace gari, a kwashe shara, a kwashe gada. Idan jama'a suna da bukatar wasu abubuwa wanda ya kamata a yi musu a cikin kudaden nan, akan musu. Kuma in lokacin damuna ta yi, da shi ake sayan maganin sauro a kawo ana fesawa, wanda duk irin waɗannan abubuwa sun riga sun zama labari, sun zama tarihi, kowa ya sani. To don haka in aka ce haraji, abinda ake nihi kasar da musulmi suka je suka ci ta da yaki, to ƴan garin akan iya bar su su ci gaba da zama a garinsu, an gane ku, sai ya zamanto a dora musu haraji da duk gonakan da suka noma da wuraren da suke zama, dole sai sun biya musulmi ladan abinda suka zauna a cikin gidajen nan da waɗannan gonakai da suke noma da duk wasu masana'antu, sai a ringa kai baitul mali ta musulmi. Shine ake kira da haraji. Domin in aka je aka ci ƙasa da yaƙi, akan iya raba ta gaba ɗaya a garin, a raba shi kowanne daga cikin mayaka, kowa a bashi ƙasar shi, domin ganima ce ta musulmi. To don haka shi shugaba yana iya barinta, kenan sai ya zamanto waƙafi ne na baitul mal ta musulmi, sai ya zamanto a ringa amsa haraji, kenan ana kaiwa daula ta musulmi, kenan waɗannan waɗanda aka yaƙe su sai a bar su su ci gaba da noma gonakansu da sauran haka. To shine kasancewar kenan a wajen gina birnin, sai da ya ciyar da haraji kusan na shekara 5, wato na kasar Iraki. Don haka shi wannan birni an ambace shi da cewa birnin Wasif, kamar yadda Yaqutul Hamawi yake cewa an ambace shi cewa Wasif li annaha mutawassidatun bainal Basra wal Kufa, domin birnin yana tsakanin birnin Basra da Kufa, wanda birnin idan ka ɗauka daga cikin shi zaka je Kufa, zaka yi tafiya ta farsakhi 50, kenan mil 150. Haka nan daga nan in zaka je Basra, tafiya ce ta mil 150. Wannan birni kuma gaba ɗaya a cikin shekaru 2, wato Hajjaji Ibn Yusuf ya gina shi, a cikin shekaru 2 aka gina birnin. Aiki ne wanda in aka sa gaba, daman aiki ne za a yi shi ba dare ba rana, an tanadi kayan aiki gaba ɗaya. Kenan wannan dangane da abin da ya shafi sunanta na al-aqidatul wasidiyya. Sannan suna na biyu da muka faɗa shine i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'a. Wannan suna kwa ta same shi ne ta fuskar abin da shi littafin ya kunsa. An gane ku? Idan aka ce i'tiqadul firqatin najiya, wato aqidar jama'a wadda za ta tsira a gobe kiyama, al-mansurati wadda Allah ya dau alƙawarin taimaka mata da agaza mata akan duk wanda ya fito na fito da ita yayi gaba da ita, ko wanda yake nihin yi mata makalkashiya da kafar angulu har izuwa tashin kiyama, Allah ya yi alƙawarin taimaka musu. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sai ya ce ahadus sunnati wal jama'a, su ne ahadus sunna wal jama'a. Me yasa? Domin aqida ce wadda ta kunshi duk wanda ya lazince ta, to zai samu tsira a gobe kiyama. Duk wanda ya karance ta, yayi aiki da abin da yake cikin ta, to insha Allah ana kyautata masa zaton samun tsira a gobe kiyama. To shine malam a cikin tattaunawar sa da suka yi da abokan jayayyarsa lokacin da ake munazara, suka ce masa me yasa zai ambaci wannan littafi da cewa i'tiqadul firqatin najiya, suka haro masa suka ce wannan suna bai daidai ba, ya sama wannan littafi wannan suna, wai aqidar jama'a wadda za ta tsira a gobe kiyama. Malam sai yake cewa qauli i'tiqadul firqatin najiya, fadata da na sanya ma wannan game da wannan littafi da na sa masa sunan aqidar jama'a wadda za ta tsira a gobe kiyama, malam yace hiya al-firqatu allati wasafaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bin najati haythu qala, ita ce jama'ar da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya siffanta ta, ya bada labarin cewa ita kadai ce za ta tsira a gobe kiyama. Yayin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin sa, yake cewa taftari bu ummati ala 73 firqa, ithnatani wa 70 fil nari wa wahidatun fil janna, wa hiya man kana ala mithli ma ana alayhi al yawma wa ashabi. Manzon Allah yace al'umma ta za ta kasu kashi 73, kashi 74 gaba ɗayan su manzon Allah yace ɗan wuta ne a ranar kiyama, yace wa wahidatun fil janna, ɗaya daga cikin 73 ita kadai ce za ta shiga aljanna. Sahabbai suka zaburo suka ce mahiya ya rasulullah, wacce ce wanda za ta tsire? Manzon Allah yace man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi, wanda yake kan kwatankwacin abin da nake kai a yau ne da sahabbaina, duk wanda yake kan irin abin da nake kai a yau ne da sahabbaina, manzon Allah yace shi zai tsira a gobe kiyama. Shin manzon Allah da sahabbansa akan me suke? Akan ra'ayi da tunani da san zuciya? Babu abin da suke kai face alqur'ani da sunna, face alqur'ani da sunna. Malam sai yace huwa al-ma'as fa hadha al-i'tiqad huwa al-ma'sur an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan aqida da na rubuta yace ita ce aqidar da aka ciro aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace wa ashabuhu radiyallahu anhum wa hum wa man tabi'ahum al-firqatun najiya, yace dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su da wanda yabi bayan su sune jama'a waɗanda za su tsira a gobe kiyama. Wanda yabi sawun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa, to da shi da su sune za su tsira a ranar kiyama. Dan haka hada mata waɗannan sunaye guda biyu abu ne wanda yana da matukar muhimmanci, yana da matukar muhimmanci. Amma fadar wasu malamai da suke cewa an ambace ta a aqidatul wasiqiyya ba dan komai ba, saboda kasancewar su ahlus sunna wal jama'a su tsaka tsakiya ne tsakani jama'u waɗanda suke nabata, ma'ana su ahlus sunna ba su kasa kai inda ake buƙatar su kai, kuma ba su wuce makadi da rawa ba, an gane? To inda haka ne da abin da ya dace a ambace ta kenan al-aqidatul wasatiyya, ba wasiqiyya ba, kenan al-aqidatul wasatiyya. Gaba ta biyu, sababin abin da ya kai malam zuwa rubuta wannan littafi da kuma a wani lokaci ne aka rubuta, wanda mun yi bayanin cewa duk wanda ya kalli tafarkin malam game da wallafa littattafai zai san da cewa mafi yawan littattafan da malam ya wallafa amsa ce yake badawa ga tambayar ne tambaya, kuma tambayar da jama'a suke da buƙatar ta, wanda suna da buƙatar dole a yi musu bayani. Dan haka lokacin da aka zo aka kulla wani majalisi wanda da shi da malaman da suke jayayya da shi a gaban wakilin sarki na wannan lokaci, malam yake faɗa domin bada amsa game da cewa shi ga tafarkinsa ga irin aqidarsa. Malam yace ana lam yasdur minni qattu illa jawabu masail wa ifta'u mustafti. Malam yace da dai fa ni ban taba rubuta wani littafi ba haka kawai dan radin kaina, yace duk abin da nake rubutawa galibi malam yace bada amsa ce ta mai tambaya, an gane ko? Bada amsa ce ta mai tambaya ko kuma bada fatawa ga wanda ya nemi a bashi fatawa. Malam yace ma ka tabtu ahadan abada, yace mutun dai ban taba rubuta masa littafi ba, na aika masa cewa kaza, yace wala khababtuhu fi shay'in min hadha, yace ban taba tattaunawa da wani na faɗa masa cewa kaza ya kamata kai, yace bal yaji'u ni rajulul mustarshidul mustafti bima anzalallahu ala rasuli, yace bari dai kawai ni ɗabi'ata da al'adata mutun yakan zo mai neman shari'a, mai neman ganewa game da abin da Allah ya saukar ma manzansa, fa yas'alu ni ma abudihi, tare da ni san garin su da ya taso sai ya zo ya yi min tambaya, wa huwa muhtariqun ala qalbil huda, zuciyarsa ta kunu kawai shi gaskiya yake nema ya gane. Ka san duk wanda Allah ya nufe shi da shari'a, to zaka ga zuciyarsa ta kunu ta yi gunci kawai shi hanya ta gaskiya yake nema ya gane, duk abin da za a yi masa ba gudu ba ja da baya. Malam ya ce a fa ya sa'uni fi dini ana aktuma ul'il, ya ce yanzu irin mutumin da ya taso daga nisan garinsu yana neman gane gaskiya, shin yanzu ya dace in ɓoye ilimi in ki nuna masa gaskiya? yace wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alhadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya fada yace man subila an ilmi fakatamahu aljamahu Allah yawm al-qiyamati bi lijamin min nar. Manzon Allah yace duk wanda aka masa tambaya game da wani ilimi yana da masaniya game da tambayar da aka masa ya boye ilimin yake fada sakamakon sa a ranar kiyama. Manzon Allah yace Allah zai masa dizzami dizzami na wuta. Yace kuma wa kad qala ta'ala yace Allah ya fada a cikin alqur'anin sa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar ma bayin mu na hujjoji da shari'a bayan mun bayyana ga mutane ma'ana mun turo manzannin mu da irin waɗannan da tattafai kuma sun yi sarra sako kun yi sani ku boye ku ki fitowa ku faɗa ma jama'a. Ubangiji ta'ala yace ulaika yal'anuhumullah masu boye ilimi sune Allah yake tsine musu albarka ma'ana Allah yake nisanta su dangane gabar jin kansa. Wayal anuhumul la'in duk wasu masu la'anta suna la'antar su. Malam yace to fa alayya ana amtani a an jawabil mustarshid li ana akuna kadhalik. Yanzu ran kai dade yanzu ya dace a ce in ki bada amsa in boye ilimi in zamanto wanda Allah zai masa lizami na wuta a ranar kiyama kuma in zama wanda Allah zai tsine masa albarka duk wasu masu la'anta su ringa la'anta ta. Wa hal ya'muruni bi hadha sultanu aw ghayruhu minal muslimin. Yanzu sarki in dai musulmi ne zai umarce ni yace in boye gaskiya ko wani daga cikin musulmi. Wannan nan malai yana bayyana mana shi littafi yana wallafa shi ne kawai domin bada amsa. To dan haka shine sai yake cewa wannan aqida da na wallafa al-aqidatul wasitiyya sai yace annahu qadima alayya min ardi wasit yace daga kasar wasit daga birnin wasit yace wani daga cikin alƙalanta ba'u qubati nawahiha wani daga cikin alƙalanta wato shine yazo wajena ana ce masa radiyuddin alwasiti yana daga cikin wato malaman mazhabin shafi'iyya sai yace qadima alaina hajja lokacin da zai tafi haji ya biyo ta kanmu wa kana min ahli alkhairi waddin. Sheikhul Islam yace wannan alkali ko yana daga cikin ma'abuta alkhairi da riko da addini. Wa shaka man nasu fihi bi tilkal bilad ya kawo mun kukan yanda jama'a suke cikin dimuwa a wannan gari nasu na wasi. Wa fi dawlatit tatar min kalabatil jahl wato da daula ta tatar saboda iya yanda rinjaye wanda jahilci yayi rinjaye akan su yayi kanta. Wa dhulmi malan yace da zalunci wa durusid din wal ilm da shafewar addini da ilimi kwata kwata kawai jahilci shi yake fada a shi. Malam yace wa sa'adani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu wa li ahli baiti wannan alkali ya roke ni yana ci yace kawai in wallafa masa littafi na aqida wanda zai zame masa ginshiki shi da iyalinsa. Kaga kawai shi ya buƙaci a wallafa masa littafin yaje shi da iyalinsa kawai su ringa karantawa su yaki da abin da yake kunsa. Malam yace fasta afaitwa min zalim na nemi abuwa na cewa da Allah ya rangwamta mu. Wa kuntu nace masa kad kataban nasu aqaida mutaaddida ai malamai sun rubuta littattafai na aqida masu yawa kaje ka nemi wani ka karanta mu wanda kake gani yayi kusa da gaskiya. Yace fa kud ba'a aqaida a'immatis sunna kaje ka dauki littafi na aqidar ahlus sunna wal jamaa. Malam ya masa ishara cewa tunda malamai sun wallafa yaje ya nemi littafi daga cikin littattafai na ahlus sunna. Fa alaha alayya fi su'ali yace sai ya nace ni kawai shi ya nace sai an rubuta masa yace ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta yace bana buƙatar kowanne littafi na aqida sai wanda kai ka rubuta mun. Dan haka Sheikhul Islam sai yace fa katabtu lahu hadhihi al-aqida sai na rubuta masa wannan littafi wa ana qa'idun ba'da al-asr ina zauni yace bayan la'asar daga la'asar kun zuwa magriba malai wanda falita ne daga la'asar zuwa magriba wanda magabatan kware Allah ya haskaka tunanin shi wanda falita fi a wajen su ba agone mai wahala. Ibn Hajar Allah ya ji kansa yana kan bulaguro yana cikin tafiya daga garin su da ya tashi kafin ya je garin da zai je ya wallafa littafin sa Nukhbatul Fikr akan ilimin hadisi wanda al-Amir al-San'ani shi kuma da ya tashi wake littafin daga safiya zuwa yamma ya wake littafin gaba daya shine ya sa ma littafin suna kasabu sukkar agani ko kasabu sukkar sai da yi baiti kusan 200 da yan kai a cikin yini da ya wake littafin gaba dayan sa to dan haka shi wannan littafi daga bayan la'asar zuwa magariba ma da ya wallafa shi shine cewa ana qa'idun ba'd al-asr sai yace amma yace nuska mai yawa yace ta watsu a kasan Masar da Iraki da sauran garuruwa lokacin da malam ya wallafa wannan littafi malam ya wallafa shi ne wato a shekara ta 600 wato da 98 an gane ku shekara ta 698 malam ya wallafa wannan littafi gaba ta uku muhimmancin wannan littafi da manhajinsa wannan littafi da malam ya wallafa yana da matukar muhimmanci wanda kuma muhimmancin sa zai bayyana akan wasu gaba kamar guda takwas da zamu ambata farko wannan littafi ya kunshi mas'aloli waɗanda suke masu matukar muhimmanci daga cikin mas'aloli na aqidar ahlus sunna wal jamaa sannan kuma malam ya jira su ya tsara su jiri wanda yake kikkiawa ɗaya bayan ɗaya wanda idan ka dauka littafin nan farko malam ya bayyana tushen imani ma'ana usulul imani sita arkanul imani wanda farko ya fara da imani da ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala sifar da ya sifanta kanshi ko manzansa shine kenan anan malam yayi shine al imanu bima wasafa Allahu bihi nafsuhu fi kitabihi yayi bayani game da sifofin da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin Al-Qur'ani sannan malam ya biyo baya da bayani game da sifofin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi a cikin hadisi waɗanda suke tabbatattu sannan malam ya ci gaba da bayani akan wasaiya ta ahlus sunna wal jamaa cewa su ahlus sunna wal jamaa inda ake buƙatar akai basu kasa kaiwa ba kuma inda aka tsaida su basu ketare ba an gane ku kenan su al'umma ce wanda take tsaka tsakiya babu kasa inda ake buƙatar akai kuma babu wuce maka idarawa sannan kuma a karkashin wannan gaba ta farko malam yayi bayani game da daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa sannan malam yayi bayani game da cewa ubangiji ta'ala tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa to yana kusa da bayinsa ma'ana yana da sani game da duk abin da suke aikatawa kuma yana da iko akan damkar duk wanda yayi nihin damka a ko ina yake sannan kuma ya ci gaba da bayani game da abin da ya shahi imani da littattafan ubangiji subhanahu wata'ala da manzanninsa yayi bayani game da imani game da cewa alqur'ani zance ne na ubangiji subhanahu wata'ala da ya saukar ma bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi Al-Qur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Ubangiji ma'ana sifa ce daga cikin sifofin sa me yasa domin zancen sa ne sannan kuma yayi bayani game da cewa mu'minai a ranar kiyama za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan malam ya ci gaba da bayani akan abin da ya shahi imani da yini na karshe shine yinin al-kiyama wanda a cikin karkashin imani da yinin al-kiyama imani da tashin al-kiyama babba da abubuwan da suke gabatarta da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari abinda ke kasancewa bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko wuta sannan kuma ya ci gaba da bayani akan ginshiki na karshe daga cikin ginshikan imani shine imani da alƙadarin ubangiji subhanahu wata'ala alkhairin sa da sharrin sa ma'ana duk abinda ya same ka na dadi da wahala ka tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara maka kuma ka yarda da haka sannan kuma yayi bayanin cewa shi imani a aqidar ahlus sunna wal jamaa fada ce da aiki yanda zuciyarka ta kudirce kalima ta la ilaha illallah halshenka ya fada to dole gabaguwanka su aikata sannan kuma ya ci gaba da bayani yanda ahlus sunna wal jamaa aqidar shine mutun ya wanke zuciyarsa game da jin haushi da gunewa da gaba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka aibanta kowa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ajiye su matsayin da Allah ya ajiye su jama'a ce wanda Allah ya tankade ya rauraye ya zaba ya darjanta su domin su zamanto abokan zama na manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ci gaba da bayani a karkashin haka yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa gasgatawa da yin imani game da karama ta waliyan Allah. Waliyan Allah suna da karama wanda kamar yanda alqur'ani ya tabbatar musu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda duk bayani zai zo akan haka. Abu na biyu, ita wannan aqida tana da saukin lafazi, ba ta da kullewa ta ma'ana. Tunda su da yawa zaka dauki littattafai, wani littafin sai ka karanta su goma amma ka kasa fahimtar me yake cikin sa, kuma ka fahimci larabcin amma ka gane ma'anar sai zamanto akwai wahala. An gane ku? Wanda ka dauki irin yanzu ka dauki kawaidi, anan kowa ya karanta kawaidi mafi yawan jama'a, amma in aka ce wata wa haula'i hunna salbiya ko wa haula'i hunna ma'ani ko na fi lugardi da wani fi, zaka dauki waɗannan kalmomi malamin da yake koya maka wallahi shi kanshi bai fahimci ba abin da yake ciki. Ka zo irin su ummul barahin, irin su jawharatul tauhid da sauransu, da tattafai ne na aqida na asha'ira, ka karanta gaya larabci ne ka fahimci kalmar ta larabcin amma ma'anar abin saboda me yasa falsafa ce, zance ne kawai surutu ne. An gane ku? Yanzu ka dauka dalibai a za'a karantarwa da ake yanzu bangaren abin da ya shafi filo, kowa ne yake fahimtar shi a cikin dalibai. In ka dauki fasali yana da dalibi 50, abin da ya shafi falsafa sai kai sa za ka samu dalibi kamar 5 waɗanda suke fahimta. Sai kaga an zo an yi jarabawa, wannan maciyar tana da daraja 80, sai kaga mutum bai wuce ba daya. Wanda zai samu daraja mai yawa bai wuce ba wanda zai samu 10 a cikin 80 ko 15 ko 20. Zance ne kawai haka. To dan haka kasancewar ita aqidar ahlus sunna wal jamaa, musamman wannan littafi da malam ya wallafa, yana da saukin lafazi kuma yana da ma'ana kusa da ka karanta zaka fahimta, babu ta'kidi a cikin sa. Sannan al'amari na uku, wannan littafi malam ya yawaita koro dalilai na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zamu iske idan muka shiga cikin baban da ke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zaka ga yawan ayoyin da malam ya kuro ayoyi na alqur'ani wanda suke bayani dai bayan dai game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani. Kuma kasa a cikin baban zaka ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu masu yawa wanda malam ya kuro a matsayin dalilai akan abin da yake son ya tabbatar da shi a kila Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Abu na hudu, malam a cikin wannan littafi ya dogara akan dalilai waɗanda suke na hankali, dalilai waɗanda suke masu ƙarfin gaske, bayan kenan al-adilla an-naqaliyya al-qur'ani da sunna. Akwai dalilai da malam yake zawa da su a hankalci, dalilai ne masu ƙarfi wanda duk mutumin da Allah ya nufaci shi daga wannan gane gaskiya, to kai sai daga an masa bayani zai gane. Wanda zamu iske a cikin mas'ala da malam yake bayani game da imani da daukakar Allah akan al'arshin sa, cewa ya daukaka akan al'arshi amma tare da haka kuma yana tare da bayin sa, ma'ana da ilimin sa da kudurar shi. Malam yace babu cin karo da juna, cewa Allah ya daukaka akan al'arshi kuma sanin shi da kudurar shi yana tare da bayi. Malam sai yace walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum annahu muqtadirun, yace fadar Allah da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, baya nihin cewa yana cudanye da bayi irin yanda wasu suke da aqida al-ittihad wal hudud, cewa wai komai kaga Allah ne, wannan yace da kashin gine da shi wai shi ma Allah ne, rigar da take jikinka ita ma Allah ce, wai komai Allah ne. Malam yace wannan baya nuna cewa Allah yana cakuɗe da bayin sa, yace fa inna Allah la, yake cewa fa inna hadha la tushibu lugha wa huwa khilafu ma ajma'a alayhi salaful umma, yace yaran larabci baiye waje mutu cewa in an ce wani yana tare da su wani cewa kenan yana tare da su a cakuɗe. An gane ku? So da yawa yanzu yaran ka zai abu sai ka ce je ka ina tare da kai, me kake nihin cewa ina tare da kai, kenan ina tare da kai, ina bibiyar ka, ina neman sanin duk al'amarinka kenan wanda zai gudana. Me Allah ya faɗa ma Annabi Musa da ɗan uwansa Harun? Ubangiji ta'ala yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku, ina ji, ina kuma ganin dukkan abin da yake gudana game da ku. Shin yanzu ka ce Allah yana da zatinsa yana tare da Musa da Harun lokacin da za su je wajen Fir'auna, ma'ana ilimin Allah da kudrar shi yana tare da su, yana ji yana ganin duk abin da yake wakana. Shine malam sai yake cewa wa khilafu ma fadara Allah alaihi al-khalqa, wannan kuma ya saba ma abinda Allah ya halicci bayan sa. Malam sai ka dalili a hankalce yace balil qamaru ayatu min ayati llahi wa huwa min asghari makhluqat, yake cewa min asghari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fis sama'i wa huwa ma'al musafiri wa ghayril musafiri aina ma kana, yace kallu wata, yace wata aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yace wa min ayatihi llailu wan naharu wash-shamsu wal qamar, an gane ko, yace wata aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga wato mafi kankantar halittun Ubangiji, yana daga cikin wato mafi kankantar halittunsa, musamman halittun da Allah ya halitta a cikin sama na taurari da rana da sauransu. Sai ya ce wa huwa mawdu'un fis sama, Allah ya aje wata a cikin samaniya, samar duniya gaya Allah ya aje wata, wannan wata wa huwa ma'al musafir, yana tare da ɗan bulaguro, wa ghayril musafir, kuma yana tare da wanda yake zaune a gida, wanda yake bulaguro wata yana tare da shi, wanda yake zaune a gida kuma yana tare da shi. Ka dauka lokacin yarinta, mutum tahiya yake ya ce wata yana bin shi ya kai wata gidansu, shi ma wannan yaro in ya ja sai ya ce ya kai shi gidansu. Watan kuma ɗin yana tare da kai a gidanku, kuma yana tare da wanda yake matafi duk inda kake, gaya wata kuma ɗaya-ɗaya ne. To ina ga Ubangijin da ya halicci halittu da ya ce yana tare da mu, kenan ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshi, amma ilimin shi da kudrar shi yana tare da mu duk inda muke, Allah yana sane da mu kuma yana da ikon ya damke mu. To wannan dalili ne a hankalce, dalili mai karfi wanda malam ya zo da shi domin ya tabbatar maka ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, bayan ya zo da dalilai alqur'ani da sunna. Sannan abu na biyar, malam yana kokarin kirdadar lafuzza na alqur'ani da sunna a cikin wallafa wannan littafi nashi, ma'ana duk wani lafazi da malam zai sa, to ya sai yayi kokarin ya dauko lafazin da ya dace ma alqur'ani ko sunna. Yanzu misali lafazin at-tahrif da shi malam yayi amfani akan waɗanda suke juya ayoyi na Ubangiji subhanahu wata'ala su jirkita su ba su wata ma'ana ta daban, maimakon malam yayi amfani da lafazin at-ta'wil, wanda lafazin at-ta'wil yana iya zama agun, sai dai lafazin at-ta'wil yana da wasu ma'anoni daban. Malam sai ya dauki kalimar da ta zo a cikin Al-Qur'ani ita ce at-tahrif, sai yayi amfani da ita, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa a fatadu ma'una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, da fadar sai yuharrifunal kalima amma wazihi al-aya. Sannan idan ka dauka lafazin at-tashbih, malam sai ya kauce masa, yake dauko shi sai ya amfani da lafazin at-tamsil. Me yasa? Saboda lafazin at-tamsil shine yazo a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, haka nan fadarsa da yace hal ta'lamu lahu samia. To dan haka yayi kokarin yin amfani da lafuzza waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani da sunna, sai in malam ya rasa waɗannan lafuzza sannan yakan dauko wani lafazi wanda ya kunshi wannan ma'ana ya amfani da shi. Al'amari na shida wanda ke nuna muhimmancin wannan littafi, a cikin littafin malam yana tsoratar da dalibai da masu neman gaskiya, an gane ko, malam yana tsoratar da jama'a masu neman gaskiya dangane da abin da ya saba ma kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a. Malam yana kokarin jan hankali ya tsoratar da jama'a cewa su kiyaye duk hanyar da ta saba ma hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da ita. Don haka a lokacin da yake zance akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, bayan ya ambata mazhabi wanda yake ingantacce na mazanjiya sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koro dalilai alqur'ani da hadisai, sai malam yake ce yake tsawatar da jama'a dangane da mazhabin ahlut ta'dil al-jahmiyya. Al-jahmiyya sune waɗanda suka kore ba Ubangiji subhanahu wata'ala sunayensa da sifofinsa, wanda suna ganin isin siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala da wata sifa da ya siffanta kanshi, wai suna ganin sun kamanta shi da halitta. Da kuma malam ya tsowatar game da mazhabi na ahlut tamsil al-mushabbiha, waɗanda suke kamanta Ubangiji subhanahu wata'ala da halittar shi, sai su ce Allah yana ji kamar yanda muke ji, Allah yana gani kamar yanda muke gani, Allah yana da fuska irin yanda muke da fuska, Allah yana sauka daga yana saukowa kan al'arshin sa kamar yanda muke sauka daga kan kujera ko abin da ya kama da haka. To wannan su ne ake kira al-mushabbiha, wanda wannan kuma ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In Allah ya siffanta kanshi da sifa, ka tabbatar masa da sifar, amma sanin yanda sifar take mai da masa kayan shi, domin bai faɗa ba a cikin alkur'ani, manzon shi bai faɗa ba, ya ce mana yana da idanu. Idan mai tambaya ya tambaye ka yaya idan Allah yake, sai ka ce ban yi sani ba, domin bai bani labari ba, kuma manzon shi bai bada labari ba, amma ya ce mana yana da ido, kuma mun fahimci menene ido. An gane ku? Kuma mun yi imanin idan Allah ya sha bamban da idan halittunsa, ko a cikin halittun Allah ya bambanta. Idan tsuntsuwa yar bewar Allah shin daidai yake da idan mujiya? Gaba ɗaya tsuntsuwar ma za a iya shigar da ita a idan mujiya. To ina ga idan mahalicci, shi kadai ya san yanda idan sa yake. Ya ce ya ɗaukaka akan al'arshin sa, mun yi imani ya ɗaukaka. Yaya ya ɗaukaka? A ba mu sani ba. Haka aka ma al-Imamu Malik tambaya dangane da ɗaukakar Allah akan al'arshi, yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was'alu anhu bid'a. Ɗaukakar Allah akan al'arshi abu ne sananne, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, kuma haka manzon sa ya faɗa a cikin sunna. Yace wal kayf majhul, amma yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshi abu ne ba a sani ba, tunda bai faɗa ba a cikin Al-Qur'ani, manzon sa bai faɗi kaifiyar ba. Sai yace wal imanu bihi wajib, yin imani da ɗaukakar Allah akan al'arshi wannan dole ne, domin in mutum ya karyata to ya kafirce, ya karyata Al-Qur'ani. Sai yace amma was'alu anhu bid'a, tambaya dangane da kaifiyar yaya Allah ya ɗaukaka akan al'arshi, Al-Imamu Malik yace wannan bid'a ne. Ka ce wai tunda ya ce ya ɗaukaka akan al'arshin, to yaya ne ya ɗaukaka? To wannan bid'a ne, zawwa da wani sabon abu ne a cikin addini. To haka malam ya dinga tsawatar da wato ahlus sunna dangane da kenan tafarki na waɗanda suke fatattu, waɗanda suka kauce ma gaskiya. Al'amari na bakwai wanda ke nuna mahimmancin wannan littafi, malam ya yi bayani game da cewa su ahlus sunna wal jama'a, shine malam yace annahum mutawassiduna baina fariqai da ifradi wa tafriq. Malam yace suna tsakankanin jama'u guda biyu, jama'ar da ta wuce makadi da rawa, wannan jama'ar da ta kasa kai inda ake buƙatar ta kai, wannan jama'ar da ta wuce makadi da rawa da jama'ar da ta kasa kai inda ake buƙatar ta kai, to su tsaka tsakiya ne. An gane ku? Inda Allah ya tsaida su nan suke tsayawa, ba sa kasa kai inda ake buƙatar su kai, kuma ba sa ƙetare inda aka tsaida su. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Al'amari na takwas wanda ke nuna mahimmancin wannan littafi, kasancewar littafi ne wanda malam ya zurfafa wato tunani dangane da bujuru mas'aloli, kowace mas'ala malam ya aje ta a mahallin da ta dace da shi, kuma malam yana nisantar duk wani abu wanda zai motsa shubha ko wani mai da martani da sauran shi a cikin littafin. Kamar lokacin da ya zo bayani akan aqidar ahlus sunna wal jama'a dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman Usman da Ali, an samu sabani a wajen ahlus sunna bayan sun yi ittifaki a daraja a cikin sahabbai. Abubakar shine jagaba, sannan nabiyinsa shine Umar. To wajen na uku, shin Usman ne na uku ko kuma Ali? Wasu sai suka gabatar da Usman, suka ce Usman shine na uku a wajen daraja, sannan sai Ali. Wasu kuma suka ce Usman shine na uku, sai suka ja bakin su suka kame. Wasu kuma suka ce a Aliyu shine na uku. An gane ko? Sai suka ja baki suka kame. To amma abin da ya tabbata a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, malam yace shine gabatar da Usman a wajen daraja akan Aliyu dan Abi Talib, kamar yanda a wajen khalifanci wato suka zamanto a jere, Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali. To haka a wajen daraja Abubakar shine na farko, sannan Umar sannan Usman sannan Ali. Malam sai yake cewa wa in kanat hadhihi al mas'alatu mas'alatu Usman wa Ali laysat min al usul allati yudallal al mukhalif fiha inda jumhur ahli sunnah wal jamaa. Malam yace mas'ala ta sabani game da Ali da Usman a wajen daraja. Malam yace duk da cewa ba ta cikin asali na aqidar ahlus sunna wal jama'a wanda za a iya batar da cewa wanda ya saba a ce dan bid'a ne a wajen jumhurin ahlus sunna wal jama'a. Malam yace sai dai kasancewar a bangaren abin da ya shahi shine malam yake cewa وذلك بانهم يؤمنون بان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي yace sai dai abin da yake tabbatacci wanda ake ahlu sunna wal jama'a suka tabbatar khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen daraja farko shine abu bakar shine khalifa sannan umar sannan usman sannan ali dan haka sai yace wa man qa'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'i al-a'imma duk wanda ya suka game da khalifancin ɗaya daga cikin waɗannan shugabanni guda hudu kamar yanda yin shi'a suke cewa khalifanci na abubakar khalifanci ne na kwace da na umar ali shi ya fi cancanta a masa khalifa dukkan su waɗannan ƴan fashi ne amshe masa ne suka yi malam yace fa huwa aballu min himari ahlihi jakkin gidan shi wanda yake hawa yafi shi jahilci da dukanci an gane ko duk wanda ya suka wai game da khalifancin ɗaya daga cikin malam yace gara jakin gidan shi wanda yake hawa da shi jakkin shi ma yafi shi fahimta to wannan kenan abin da ya shafi muhimmancin littafin gaba ta ƙarshe shine abin da ya shafi sharhin da malamai suka wallafa akan wannan littafi akwai sharhuka da dama farko akwai littafin da ake kiran shi at-tanbihatul ladifa ala mahtawat alayhi al-aqidatul wasiya min al-mabahith al-munifa wanda al-allamatu shaykh abdurrahman ibn nasir as-sa'di Allah ya ji kansa shi wallafa wannan littafi kenan at-tanbihatul latifa sannan littafi na biyu wanda sharhi ne ga wannan littafi akwai hashiyatun ala al-aqidatul wasiya wanda al-shaykh muhammad abdul aziz mani Allah ya ji kansa shi wallafa littafin na uku akwai ar-raudatun nabiyya sharhul aqidatul wasiya na Sheikh Zaid ibn Abdul Aziz ibn Fayyad rahimahullah sannan akwai na hudu wato shine at-tanbihatus saniya ala al-aqidatil wasiya na Sheikh Abdul Aziz ibn Nasir ar-Rashid sannan na biyar akwai sharhul aqidatil wasiya na Sheikh Muhammad Khalil Harras wanda rais ne na jama'atu ansar sunna a wancan lokaci a birnin Masar sannan akwai na shida shine sharhul aqidatul wasiya wanda ibn al-qusaymin Allah ya ji kansa ya wallafa shi littafin yana fitowa mujalladi biyu sannan wanda muka faɗa shi na biyar kin na Muhammad Khalil Harras shine wannan sannan wato na bakwai akwai littafin da ake kiransa ta'alika wannan ta'alikatun ala al-aqidatul wasiya ta'alikat ala al-aqidatul wasiya na takwas akwai sharhul aqidatul wasiya na Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah ibn Abdullah al-Fawzan shi ma littafi ne wanda yake madubu sannan na tara akwai al-kawashiful jaliya fi sharhil aqidatul wasiya na Sheikh Abdul Aziz ibn Sheikh Abdul Aziz al-Muhammad as-Salman sannan na goma akwai littafin da ake kiransa al-as'ilatu wal ajwabatu al-usuliyya ala al-aqidatu al-wasiya akalla dai kusan littafi 18 ke akwai wanda sharhin wannan littafi ne amma muna iya wadatuwa da wadannan kenan akwai na Ibn al-Uthaymeen yana kunshe da fa'ida sosai yana fitowa mujalladi biyu an gane ko sannan akwai kuma shi na wato Muhammad Khalil Harras shi mujalladi ɗaya ne shi ma yana da fa'ida kwarai kenan insha Allah mun gama bayani akan abin da ya shafi tarjuma ta malam kuma da bayanin abin da ya shafi littafin kenan darasi mai zuwa insha Allah kai tsaye za mu shiga farkon littafin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك